you have a disappointment.
They didn't know.
I sent the embrace and comfort of one family.
Bola Tinubu ke gayyatar waɗanda ya takara da su amma ba su samu nasara ba su ba da goyon baya a yi aiki don ci gaban Najeriya.
You have a disappointment.
They didn't know.
I sent the embrace and comfort of one family member to another.
Zababban shugaban wanda ke shan sowa daga magoya baya ya nuna a kekece mulki ba abu ne da zai dawama ba. Yana mai nuna nan gaba matasa masu karancin shekaru da mata za su zo su karbi irin wannan shaidar. Wakilan jam'iyyu da suka amince da sakamakon zaben irin Muhammad Lawan na Lado na cewa ba za a yi nadamar zuwan Tinubu karagar mulki ba.
Ka lura ka gani cewa dukkan shugabannin APC din kowanne ya dandana wani kaifi. Ka gane na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben. Shi Buhari ya dandana a jiharsa, wasu sabukan ya fadi. Shugaban jam'iyyar APC ya zuba ya yi losing a gida. Shi kanshi Bola Tinubu ya barar a garin su. So inda akwai wani abu na wani goye bayan wani, kana ga za su ba da dama.
Sama'ila Sifawa na daga waɗanda suka yi aikin sa ido kan zaben. Yana mai cewa in an ga ƴan uwa ko Yarbawa da yawa a gwamnatin ba sabon abu bane. Dattiwa Ali Kumo, ɗan kwamitin gudanarwa ne na jam'iyyar APC, ya ce burin jam'iyyar ya ƙara cika.
Sannan ina tabbatar ma shi ɗan takararmu da Allah ya ba wa nasara, ina tabbatar ma zai rungumi kowa, kuma zai yi adalci, bare ƙabilanci ba, bare bambanci ba, kuma ina tabbatar ma za a ciyar da Najeriya gaba, za a yi ayyuka da mutane za su ji daɗinsa.
Sunana Sanusi Babantakwa Bayan Bauchi, kuma memba ne na Stakeholders Committee. Gaskiya wannan ɗan taliki ya yi gwagwarmaya a wajen neman wannan kujera na shugabancin Najeriya. Ya yi ƙoƙari sosai kuma ya sha wahala domin ya samu mahasada ba kaɗan ba.
Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo da wasu gwamnoni na daga waɗanda suka shaida karɓar takardar shaidar. An so samun turereniyar jama'a a wajen shiga ɗakin taron duk da girman ƙofar shigan, inda jami'an tsaro suka yi ta ture jama'a. Wasu mutane sun faɗi har ƙasa warwas, yayin da ƴan sane suka yi whoop suka sace wayar salula ta Sanata Kabiru Gaya. Nasiru Adamu Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.